بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر takwas ga watan Juma'adal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 21 ga watan September 1996 Ash-Sheikh Al-Allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace al-mas'alatu al-wahida wa thalathun mas'ala ta 31 wa yustahabbu liman ghasalahu an yaghtasila mustahabbi ne ga duk wanda ya wa mamaci wanka to shi kuma yazo yayi wanka wannan wanka shi mustahabbi ne gare shi ma'ana duk wanda ya wa mamaci wanka to idan ya gama shi kuma mustahabbi ne yazo yayi wanka wannan mamaci yaro ne ko babba namiji ko mace matukar musulmi ne kai mishi wankan gawa wankan gawan ga shi haƙin shi mamaci wajibi ne amma in ka gama kai kuma ana so ka ɗibi ruwa ka je kai wanka wannan wankan da zaka yi mustahabbi ne abinda yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace mustahabbi ne sai yace li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace man ghassala mayyitan falyaghtasil wanda diye wa gawa wanka to shi ma sai yayi wanka wa man hamalahu falyatawadda wanda kuma di ya dauki gawa to shi ma sai yayi wanka a sai ainihin ya alwala ma'ana duk wanda ya wanke mamaci to ko ku nawa ne kuka hadu kuka yi wankan gawa to kowa wanka ya zama mustahabbi akan shi sannan daukar gawa daga makabar daga gida ne zuwa makabarta zaka ainihin ya alwala mustahabbi ne ma'ana ko kana da alwala ana nufin zaka sake yin alwala to haka da sai mace danta sai ya mutu a asibiti sai ta goyo shi daga asibiti zuwa gida ita ma mustahabbi ne ta shiga hukuncin wanda ya dauki ainihin mamaci kenan ita ma za ta ainihin ya alwala ga hakkinta akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 62 zuwa shafi na 63 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na 132 wa hassanahu al-imam tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hasan wa ibn hibban fi sahihihi ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba hadisi na 751 sai yace ka duba mawarid wato mawaridul zam'an ila sahih ibn hibban wa at-tayalisi da abu daud at-tayalisi a cikin lamba hadisi na 2314 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na biyu na musnad lamba hadisi a lamba hadisi na 280 da lamba hadisi na 433 da lamba hadisi na 454 da lamba hadisi na 472 min turqin an abi huraira al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban daga abu huraira Allah ya kara mishi yarda wa ba'du turqihi hasanun wasu daga cikin hanyoyin wannan hadisi da al-imam ahmad ya fitar da su hanyoyi ne waɗanda suke kyawawa wa ba'duhu sahihun ala sharti muslimin wasu kuma ma sun inganta a bisa sharadin al-imam muslim wa bayanu zalika bayanan shafiyan fi kitabi as-samar al-mustata al-sheikh al-albani yace cikakken bayani mai gamsarwa yana nan a cikin littafi na mai suna as-samar al-mustata a kasa sai sauke lamba yace wa qad bayantu zalika bayanan shafiyan fi kitabi as-samar al-mustata kitab al-ghusl yace na yi cikakken bayani a cikin littafi na as-samar al-mustata a cikin ainihin kitab al-ghusl الشيخ محمد ناصر الدين الألباني alokacin da ya gama karantar da daliban shi littafin fiqhus sunna na Sayyid Sabiq sai ga cewa akwai abubuwa da ya kamata ya tattauna su waɗanda Sayyid Sabiq ya magana a cikin fiqhus sunna sai zo yayi wa fiqhus sunna ta'liqi kowanne ainihin mujalladi ya fidda mujalladi daya a takaice dai sai aka fitar da ta'liqi akan a cikin mujalladi uku kamar yadda fiqhus sunna din a wannan tabaa yake a cikin mujalladi uku shine yasa mishi tamamul minna للتعليق على فقه السنه واتو لتافن فقه السنه baiwa ce Allah yi wa mutane da suka zo a wannan zamani to shine sai al-Sheikh al-Albani shi kuma yana shi ya sa mishi tamamul minna cikkasa wannan baiwa da Allah yi wa mutane fit ta'liqi ala fiqh as-sunnah game da tarin bayani akan littafin fiqh as-sunnah to bayan duk da ya gama wannan aiki baki daya kamar shekaru 42 ko da 5 da suka wuce sai kuma yazo shi ma sai nashi littafin fiqh sunna din amma shi nashi sai sa mishi as-samarul mustafa fi fiqh sunnati wal kitab ya'yan itatuwa masu zaki game da ainihin fiqh da ake cirewa daga cikin alqur'ani da sunna sahihiya to wannan littafi an buga shi a cikin mujalladi guda haka mai girma وقد ساق له ابن القيم في تهذيب السنن الشيخ الالباني يجي ابن القيم يا كاو wannan ainihin wato hadisi a cikin littafin shi tahzib as-sunan kamar ta'liqi ne ba cikakken sharhi bane kamar ta'liqi ne ibn al-qayyim yawa sunan abi dauda 11 tariqan anhu ibn al-qayyim ya kawo hanyoyi 11 da wannan hadisi yake da su hadisin da annabi yake cewa wanda yawa mamaci wanka to ya wanka wanda ya dauki mamaci to yayi alwala ibn al-qayyim ya kawo hanyoyi 11 da wannan hadisi yake da su a cikin littafin shi tahzib as-sunan mun fahimta ma'ana tahzib as-sunan sunan abi dauda ne al-imam ibn al-qayyim ya dauke shi ya tattauna wasu masaloli masu muhimmanci a ciki to ana buga shi a karkashin sharhin da abu sulaiman al-khattabi yayi idan aka tashi bugawa sai a buga mukhtasar na abu dauda na al-hafiz al-munziri as-sama sai a kawo ainihin sharhin abu sulaiman al-khattabi da yau abu dauda sai a sa a kasa sai kuma a kawo ta'liqin tahzibin ibn al-qayyim sai a sa a kasan wannan sai zama hawa uku yake da shi littafin haka to yana fita a cikin mujalladi 8 wannan to yanzu daga ƙarshe an zo ana buga shi tare da aunul ma'bud na shamsul haq al-abadi wani babban malami kasar India ya dauki sunan abi dauda yayin sharhin shi a cikin mujalladi 13 ya sa mishi aunul ma'bud to a wannan sharhin aka zo sai aka matanin abu dauda din cikakke da cikakken isnadin shi sai aka kawo sharhin aunul ma'bud a tsakiya sai kuma aka kawo sharhin al-imam ibn al-qayyim a ƙasa shi tahzibis sunan din mun fahimci wannan ko to haka ainihin ake buga wannan littafi littafi ne wanda yake in kana karatun shi ba za ka so ka bari ba saboda dadi almajiran ibn taymiya karatu rin su ba dama yan na gada ne da ana gadan karatu sai a ce ƴaƴan almajiran ibn taymiya sun gaji karatu gurin shi to amma abin ba gado bane in kai kai in baka yi ba baka yi ba summa qala sa'annan sai ibn al-qayyim yace wa hadhihi at-turuq wadannan hanyoyi guda 11 da muka ce wannan hadisi yana da su tadullu ala anna al-hadith mahfuz suna nuni ga cewa wannan hadisi malaman hadisi sun kiyaye shi sun haddace shi daidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya fadi shi abinda ibn al-qayyim ya fadi kenan qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai nace wa qad sahaha ibn al-qattan ibn al-qattan ya inganta wannan hadisi daya cikin manyan malaman hadisi wadanda suka gabata tabakar sai imam ahmad ibn hanbali ne da makamantan su wa kadha ibn hazm fil muhalla haka al imam abu muhammad mujaddad al qarn al khamis ibn hazm al zahiri a cikin babban littafin shi al muhalla a cikin mujalladi na farko shafi na 251 zuwa shafi na ma'ana mujalladi na farko shafi na 250 daidai da kuma ainihin a cikin juz'i na 2 shafi na 23 zuwa 25 mun fahimci wannan ko juz'i na farko shafi na 250 juz'i na 2 kuma shafi na 23 zuwa 25 wal hafiz fi talkhis da al hafiz ibn hajr a cikin talkhisul habir nayi bayani akan wannan littafi din a cikin juz'i na 2 shafi na 134 sai ya ce muniriya muhammad nasiruddin al-albani sai ya ce muniriya me yake nufi da muniriya yana nufin wannan talkhisul habir da ya kafa hujja da shi wanda aka buga matabaat da ake kiranta al-matabaatul muniriya wani babban malami ne Allah madaukakin sarki ya ji kanshi sunan shi muhammadul munir agha muhammadul munir agha a zamanin da suka wuce kamar shekaru 80 120 da suka wuce shine ya dauki nauyin buga littafan sunna a duniya shi ya dibo littafan ibnu taymiya ya ta buga su yana yadawa a duniya malami ne kuma Allah ya sa mai kudi kuma sai ya bude madaba'a ta ainihin littafan musulunci to sai yake dibo littafan da makiya addinin musulunci sahihi ba sa bugawa sai shi yake diban sai yake bugawa to shine sai kaji an ce taba'a muniriya ma'ana mataba'a wadda taba'a da aka buga ta a mataba'a ainihin muhammadul munir agha mun fahimta to ita ce yake ishara ga ita babban malami ne ya buga littafai da yawa amma Allah ya mishi rasuwa Allah ya ji kanshi وقال تسي الحافظ ابن حجر يفدي اتكين wannan littafi nashi talkhisul habir yace aswa ahwalihi an yakuna hasanan mafi munin halin da isnadin wannan hadisi zai kasance shine ace hadisi ne mai kyau shine mafi muni to mafi daukaka fa sahihi kenan mun fahimci wannan mubalaga ce to dangane da al-Imam Abu Muhammad ibn Hazm az-Zahiri tunda muka fara karatun wannan littafi bamu ce komai akan shi ba saboda kaida ita ce duk littafin da muka zo kai wanda ba ai bayanin shi a baya ba sai ai bayani akai saboda mutanen mu su sallata tafai shi al-Imam Muhammad ibn Hazm az-Zahiri ya rayu cikin karni na 4 ne zuwa na 5 a kasar Andalus mutumin kasar Spain ne Spanish ne yana ainihin babban malami ne amma ya rayu ne akan karatu na Larabci shi ya koya sannan Turanci sannan yaren Greek sannan Latin waɗannan su ne harsunan da Ibn Hazm ya tsaya ya kware akan su ya binciken ilmomi akai ma'aqulat ilmin falsafa da mantiki da ilmul kalam da sauransu to duk Ibn Hazm da ya kare rayuwar shi akan haka uban shi sarki ne ma'ana wazirin sarki ne shi dan gidan sarauta ne saboda haka bai cika damuwa da karatun addini ba sun yi karatu ne na sciences da kuma abubuwan da suka shafi ilmomi na kamar socialism da makamantansu to duk da ya gama wannan karatu wata ran sai aka zo jana'iza da al'asar sai aka ainihin zazzauna a gefen masallaci sai Ibn Hazm ya shigo cikin masallaci haka ya zauna da ya shigo sai ya ainihin zauna afwan ba da al'asar ba hali na biyu ne da zamu zo mu kawo da al'asar yazo ya zauna haka sai wani malami ya leko ya ce yalla bai ai in an shigo masallaci ba a zama tashi ake ai nafila raka'a biyu to tunda Ibn Hazm ya san shi malami ne amma a wajen sciences wajen abin da ya shafi ilmomi na kimiya da sauran abubuwa wajen addini bai da kwanduwa dan haka sai ya tashi ya bi umarnin wannan malami sai ya tashi ya salla raka'a biyu to sai ya fahimci to duk sanda aka shigo masallaci ashe nafila ake yi ko to ran nan sai mas'ala ta sake kawowa sai Ibn Hazm ya tashi sai ya shigo masallaci da al'asar bayan an yi sallar al'asar tunda an gina shi akan cewa an shigo masallaci nafila ake Ibn Hazm sai kabbarta sai ya nafila sai kuma wani malamin ya ce mishi ai yalla bai in aka shigo masallaci a irin wannan lokacin ba kyau ai sallar nafila sai ce to da wanne zan ji ran nan na shigo na zauna kun ce in tashi na tashi yau na shigo nayi kuma kun ce kada in ya da wanne zan ji yace a nuna min malamin da yafi kowa sanin ilimin fiqh a nan Andalus zan ji in koyi fiqh wurin shi yadda yake duk Andalus babu wanda zai ci gyara na to shine yaje dukufa da girman shi ya fi shekara 40 a duniya lokacin yaje ya fara koyon fiqh yaje ya dage ya koyi hadisi in ya tashi riwaya hadisi tare da cewa tsakanin shi da manzon Allah kamar shekaru 500 ne fa amma ba zai je ya bude sahihul bukhari ya ce rawahul bukhari ba sai je wurin malamai haddasa na wani su hadu da bukhari a hanya can ya ketara kan manzon Allah shi ma mun fahimci wannan Ibn Hazm yana ganin a matsayin shi na namiji kamata ya je binciki isnadi da kanshi shi ma ba kamata ya zama cima kwance ba to al-Imam Ibn Hazm az-Zahiri yazo sai yayi ilimin fiqh sai Allah ya sa kuma sai zama bazahiri ma'ana su zahiriya wajen mas'alolin fiqhu sai su ainihin dauki abubuwa a zahirin su kai tsaye babu wani ta'awili akai ba za su kalli dama da hagu ba kawai sai su ce zahirin nassin za su dauka to da yazo yayi karatu yayi zurfi akan haka sai ya zama ana samun sabani tsakanin shi da manyan malamai kuma irin su Baji da makamantansu don sun sha zaman muqabala to ana nan a wannan hali sai ya rubuta littafin shi sai ya sa mishi al-mujalla mujalladi biyu yayi shi wannan littafi na fiqh ne kawai kaza 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 fiqh ne kawai a ciki to sai malaman gwamnati suka sa mishi hassada a wurin sarakuna da kuma gwamnati sai aka kama littafin Ibn Hazm gaba ɗaya sai aka banka musu wuta aka kona su to shine sai Ibn Hazm yayi fushi yace to kun yi banzar idan kun kona littattafai na kun yi aikin banza yace duk littafin da na rubuta shi yace na haddace abuna da ka saboda haka ya zauna ya mayar da littafin shi al-mujalla din nan tsaf sannan sai ya zo sai ya sharhin ta sine sai ya sa mata al-muhalla sharhul mujalla al-muhalla bil athar littafin da ake mishi ado da hadisai sharhul mujalla sharhi akan littafin da ke bayyana gaskiya to shine aka zo aka buga wannan littafi a cikin ainihin juz'i mujalladi 8 juz'i 11 الشيخ احمد محمد شاكر ياي تحقيقي ده تعليقي ده تخريج حديثا wannan littafi to ahmad shakir shine yafi fito da wannan littafi ya nuna kurakurai inda ibn hazm yayi ya bi ibn hazm a inda ya dace to amma an samu wani malami al-sheikh ibrahim ba misri ne yayi ta'liqin muhalla ba rawaccen wannan ta'liqi ya fito ya zo mana nan kasar to wajibi wannan ta'liqi daliban ilimi su yi hankali da shi saboda shi wannan al-sheikh ibrahim shi ma dan takife ne don yana dibo masaloli su ma da babu dalili duk da zahirancin ibn hazm to yafi ibn hazm kuma zahiriyar zahiriya misali daya a ciki na shi wannan al-sheikh ibrahim da yazo sai ya ce yadda ba ai saki shine idan mutun yayi azama akan zai saki matar shi to sai ainihin ya bata umarni da cewa nan da lokaci kaza zai sake ta dan haka ta fara idda a yanzu in dai jini daya tai biyu tai uku to shikenan sai bata takaddata aran nan sai ta kwashe kayanta ta tafi gidansa yace haka ake yi to kaga wannan ba daidai bane amma shi abin da ya ta'liqi kenan a cikin wannan sabon ta'liqi naki to dole ne jama'a sai su yi a hankali da shi shi kuma ibnu hazm yana daga cikin zahiriyyar tashi ma'ana mazhabin zahiriyya su kai tsaye suke daukan nasu to ibnu hazm da yazo shi kuma a cikin babin tsarki sai yace to tabbas ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dun bai halatta maka kai fitsari a cikin ruwa kaman na kogi sannan ka zo kai wanka a cikin shi ba haka annabi ya faɗi tabbas yace amma da zaka koma gefe guda ka samu kofi ko moda ko kwano kai fitsari ka kawo ka kwara a cikin ruwan zaka iya wanka da shi tunda baka saba yadda annabi yace ba annabi ya ce kakka shiga ciki ne kai yace wannan gefe guda ka tsaya kai sai ka watsa a ciki kai wankan dan haka baka saba ba to kaga wannan kuskure ne shi kanshi ahmad muhammad shakir yace kai ibn hazm kai kuskure anan ka taka kusa to wajen abin da ya shafi fiqhun shi kenan wajen tauhidi kuma al-imam ibn hazm az-zahiri ya bude wannan littafi nashi na muhalla da kitabut tauhid amma al-amarin abun bakin ciki kamar yadda muka yi bayani kwanaki a cikin muqaddima da muke wa littafin al-ibana ibn hazm ba ash'ari ne kuma to shi yasa ya gina wannan tauhidi nashi akan ilmul kalam da falsafa da ash'ariyanci dan haka yana cike da kurakurai da makamantansu to sai malamai suka ce ibn hazm ka afka cikin kuskure babba amma ana roƙa maka Allah ya gafarta maka inda ya dace kai zahiranci shine wajen tauhidi ya kamata in nasi yazo kai tsaye ka tsaya a nan dan ba wanda ya san Allah ba wanda ya taba ganin shi ma'ana sani na kace ka ga irin shi gashi yadda yake to ne ya kamata yadda Allah yake haka yake sai ka tsaya a nan yace a nan sai kai ta awili a inda bai dace kuma kai zahiriyanci ba shine wajen fiqhu nan kuma sai kai zahiriyanci sai ka akkafanta wurin tauhidi ya kamata kai zahiriya ba kai ba sai wurin fiqhu da bai kamata kai zahiriya ba sai kai sai malamai suka ce ibnu hazm Allah madaukakin sarki ya ji kanshi mun fahimci wannan ko to malaman mazhabin malikiya sun baiwa ibnu hazm wahala a kashin gaskiya dan haka ku dauki afuwa game da ibnu hazm in kun ga ya tasa imam malik ko malikiya a gaba yana tattaka su yadda ya kamata ƴan mazhabin ne suka sa aka azabtar da shi kuma dabi'ar ibnu hazm yace tun wani zazzabi da yake mai zafi da ya tashi yace sai ya zama mafadaci yace ba dama abinda bai kai yayi fada ba sai yayi fada a cikin shi to haka ibnu hazm sai kaga wani lokacin in kaga yaran gwanta maka kana da dalili in baka da dalili ko kai ne imam malik ko kai ne ahmad ko kai ne shafi'i ko waye kai ko kai ne abu sulaiman daudu zahiri shugaban mazhabin nasu in ya tasa a gaba ya gaba ya gaba ya tafiya ya tafiya ya tafiya sai ka ji ya tasa da rabbi karshe sai ka ji ya ce idiot da turanci sai idiot ai yan boko sun san idiot to saboda yana jin turanci sai ka ji ya ce idiot sai saki kalma haka ko ka ga ya ne musu shewa haka saboda malami ne kwararre ya kware a rubutu ya san larabci ya san imla'i zaka ga inda yayi dariya zaka ga inda yayi tsaki zaka ga inda yayi jefar da alƙalamin shi ya bata rai duk zaka gani da yake in ka san ka'idojin rubutu akwai inda in kana karatu shi ma mai rubutun ya san ka'idojin zaka gane anan da yazo yayi dariya anan da yazo yayi tsaki anan da yazo ya bata rai anan da yazo yayi tambaya ma'ana yayi tambayar da yake ba ya san babu ansa sai saka question mark haka ya jira kamar guda 7 haka question mark tambaya 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 ya san ba ku da ansa faufau kuma yayi muku tambaya mun fahimta ko to al-imam ibn hazm az-zahiri kenan Allah madaukakin sarki ya ji kanshi amma littafin shi abin sha'awa ne gaskiya saboda akwai matsaloli wadanda yake in Ibn Hazm ya taso matsala in ya dace akai to yana da dalilai masu ƙarfi in kuma ya tashi ya gabza tuntube in ka bi shi kai kuma sai ku kife gaba daya to Allah ya gafarta mishi amma littafi ne wanda yake mai amfani kwarai da gaske yana da kyau kowa ya saye shi ya mallake shi ya saka shi a cikin maktabar shi Allah madaukakin sarki ya ji dan Ibn Hazm wa zahirul amri yufidul wujuba yace a zahirin wannan al'amari kuma ku sani da cewa kamar yadda na faɗi din nan malaman mazhabi din nan sun ba shi wahala irin su baji da sauransu akai ta yin muqabala duk inda akai muqabala zai kifar da su saboda in ilmul kalam suke takama ya sani yafi su mazhabin malikiya ya sani yafi su su ga su ƴan mazhabin to in akai muqabala aka kifar da su to shine karshe sai suka sa gwamnati ta kamala ta banshi sai ta kone duk sai biya dawo ya rubuta abe banshi to in baka son ka zalunci Ibn Hazm in ka mallaki littafin al-muhalla littafi ne na fiqhun hadisi sai ka je ka mallaki littafin shi na usulul fiqh shine al-ihkamu fi usulul ahkam Ahmad Shakir ya haƙƙaƙa wannan littafi an buga shi a cikin mujalladi 8 to sai ka mallaka duk maganar da Ibn Hazm ya ainihin kafa to ka ji irin ka'idojin shi da yake bi babu zargi sannan Ibn Hazm yana da wani littafi wanda duk duniyar musulunci babu malamin da ya rubuta irin shi yana magana akan addinai da kungiyoyi da dariqu da mazhabobi ya sa mishi al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal ba'ana littafin da ke bayani akan kungiyoyi da addinai da mazhabobi da dariqu wannan littafi ana buga shi a cikin mujalladi 3 juz'i 5 in ka mallaki littafin nan zaka ga inda Ibn Hazm yake wa ɗan shi'a raddi yake wa ainihin mu'tazila raddi yake wa kristoci raddi ka ce shi tsohon bishop ne fa in ya shiga bible kuma yayi nutso sai ka ce subhanallahi Ibn Hazm az-zahiri shi yasa ba daidai bane da wasu suke zagin Ibn Hazm bai dace a zage shi ba wadannan da kaga ya tasa a gaba din nan dabi'a ce ta dan adam sun tirsasa shi ne sun matsa mishi ne ba daidai bane dan mutun yazo da ilimin da baku sani ba sai ku matsa mishi yana da dabi'ar dan adam in ya juyo kanku ba abin ba zai dadi ba to sai ya zama su ba su yi rubutu kamar yadda shi yayi ba shi kuma yayin rubuce ya musu raddi to da an ga abubuwan da suka fadi akan shi an ga kuma abubuwan da yake faɗi a kansu to sai a iya hukunci amma mafi yawanci su ba su rubuta ba shi ko ya rubuta to sai a ga cewa shi yana zagin wasu mutane ne da ake ganin girman su kuma su ma sun zage shi sun ci mutuncin shi mun fahimci wannan da kyau ko to mu dai abin da muke cewa gaba daya shine Allah madaukakin sarki ya ji kansu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun Allah shiryar da mu shine sai yace wa zahirul amri yufidul wujuba a zahiri wannan umarni da annabi yace wanda di ya wanke mamaci to yayi wanka a zahiri wannan umarni yana nuna wajibci ne domin kaida cikin usulul fiqh shine duk inda umarni yazo a cikin alqur'ani ko a cikin hadisi to yana nuna wajibci ne wa inna ma lam naqul bihi to me yasa mu ba mu fadi ba albani yace me yasa mu ba mu ce wajibi bane wanda ya mamaci wanka shi kuma ya wanka li hadisain mawqufain saboda hadisai guda biyu waɗanda suka zo ainihin mawqufaini daga sahabbai duk abin da yazo daga sahabi sai a ce mawquf abin da yazo daga annabi sai a ce marfu abin da yazo daga tabi'i zuwa ƙasa da tabi'i sai a ce maqtu lahuma hukmur raf'i amma waɗannan hadisai guda biyu ko da sahabbai ne suka faɗe su da harshen su da lafazin su amma hukuncin su hukuncin a danganta su ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan na daga cikin bambanci tsakanin wannan sabon bugu da ke hannuna da kuma wannan tsohon bugu da Muhammad Nasiruddin al-Albani a farkon wannan littafin ba kuma ta ba mun karanta ya ce wannan sabon bugu ya shafa duk wani tsohon bugu gaba ɗayan shi na wannan littafi ahkamul janaiz saboda akwai ƙare-ƙare da ya zuba a cikin wannan ɗin to su ne kamar nan li hadisaini mawqufaini lahuma hukmur raf'i to tun daga mawqufaini lahuma hukmur raf'i din nan ƙari ne babu wannan a cikin tsohon bugu ɗin saboda haka wannan tsohon bugu da aka yi ahkamul janaiz wa bida'uha ainihin na al-maktabul islami wannan gaba ɗayan shi Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce ya soke shi ya shafe shi duk baki ɗaya bai amince da shi ba kamar yadda ka san Malam Bakar Gumi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da ya tashi littafin shi Raddul Adhan fa ba a ta farko aka buga shi ya fito haka wani sintimemi Malam Bakar Gumi ya zo ya gyara aka aje wannan gefe guda an soke wancan kenan saboda akwai gyare-gyare a ciki wanda sabuwar taba'a ta fito lokacin nan ana sayar da shi naira 6 in ba ku manta ba ake sayar da shi mujalladi na farko da na biyu, to wannan ana karatu kullum malam, kowa yana saurare kuna jin sai ce a jara, to da aka tashi sai aka yi sabuwar taba'a, kuma wannan sabuwar taba'a ita ce ta uku, kuma ita kuma da ta tashi fitowa sai ta fito a ainihin wani mujalladi haka guda biyu juz'ai sirara haka. To ana nan kuma sai malam yana nan yana gyarawa yana dubawa sai sake soke wannan ma sai sabuwar taba'a ta sake fitowa, wadda wannan sabuwar taba'a akan ta ne Malam Abubakar Gumi ya rasu. Saboda haka in kana da tsohon Raddul Adhan ka je ka siyo sabo din wanda malam ya gama gyara abin shi tas, wancan tsoho akwai abubuwan da malam ya cire su bai amince da su ba. To shi yasa ba daidai bane kana malami ko kana dalibin ilimi in ka mallaki littafi ka je ka kimshe shi a daka sai ka mutu za a fito da shi, ba daidai bane. Ka rinka binciken shi ranar da ka je kuma kana bincike kana ganin shin sabuwar taba'a ta fito, in sabuwa ta fito ka je ka siyo wannan sabuwar taba'a ka kawo ta ka aje ta a dakin ka, haka ake yin ilimi. Mun fahimci wannan ko? Amma mutane mafiyanci tsohuwar taba'a suke da ita ta Raddul Adhan, ko Malam Abubakar Gumi ya yi gyara ciki ya cire abubuwa da yawa a ciki kuma ya zuba wasu abubuwa. To haka duk malami yake inda yana da tsoron Allah, Allah ya shiryar da mu. Al-awwalu ainihin hadisi na farko ko kuma asari na farko an Ibn Abbas, daga Ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun idha ghasaltumuhu, ba wajibi bane ku yi wanka idan kuka yi wa mamacinku wanka. Fa inna mayyitakum laysa binajisin, domin mamacinku ba najasa bane. Fa hasbukum an taghsilu aydiyakum, in kuka wanke hannayenku ma kawai ya isar. To wannan ya nuna Ibn Abbas yana fahimta cewa ashe wanka din ba wajibi bane bayan kai wa mamaci. Akhrajahu al-Hakim, al-Imam al-Hakim yafitar da wannan a cikin al-Mustadrak mujalladi na farko shafi na 386, wal Baihaqi da al-Imam al-Baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na 398, min hadith Ibn Abbas marfu'an, daga cikin hadisin Ibn Abbas, al-Hakim da Baihaqi suka ruwaito shi marfu'an daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye. Wa qala al-Hakim, sai al-Imam al-Hakim yace sahihun ala shartil Bukhari, wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin Bukhari. Wa wafaqahu Adh-Dhahabi, al-Imam Adh-Dhahabi yace haka abin yake, ya yadda da magana Hakim kenan. Sai shi al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai yace wa inna ma huwa hasanul isnad, a wannan hadisi isnadin shi kyakkyawa ne, bai kai a ce sahihi ba, balle ya zama ainihin ya kai a bisa sharadin Bukhari. Kama qala al-Hafiz fi at-Talkhis, kama yadda al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya fadi a cikin Talkhis al-Habir. Ma'ana malamai sun kasu kashi biyu game da wannan hadisi, al-Imam al-Hakim da shi da Adh-Dhahabi suka ce hadisin sahihi ne, Ibn Hajar al-Asqalani ya ce hadisin hasan ne, da yake Albani yana bincike ne akan ilimi ad-daqiq sai ya ce wannan a kashin gaskiya hadisin hasan ne, bai kai matsayin sahihi ba. Yanzu in ba an tashi an yi zurfi a ilimin hadisi ba, yaushe waɗancan malamai da suka yi rubutu yaushe zaka iya kutsa kanka ka fito lafiya? Ka kutsa zaka je ka fita, kuma ka je ka mace a can. Li'anna fihi Amr ibn Amr, yace domin a cikin isnadin wannan hadisi akwai Amr dan Amr, wa fihi kalamun, akwai magana akan shi Amr dan Amr dinnan. Ma'ana malaman hadisi sun yi cece ku ce akan shi, amma karshe sai yace wa qad qala Adh-Dhahabi nafsuhu fil mizan, al-Imam Adh-Dhahabi da kanshi ya fadi a cikin Mizanul I'tidal fi naqdi ar-rijal. Mizanul I'tidal littafi ne wanda yake shi kuma an yi shi akan mutane ne waɗanda sun kasu kashi biyu a hadisi, ko dai mutanen banza ne sun tabbata ba a karɓar riwayar su, ko kuma mutanen kirki ne amma an soki mutuncin su, sai Imam Adh-Dhahabi ya kawo su dan ya kara mutuncin su. To ya buga yayi wannan littafi a mujalladi hudu. To amma akwai wasu mazaje da bai kawo su ba ɗan kaɗan, sai al-Hafiz al-Iraqi lokacin da ya taso shi kuma sai ya cikkasa, sai ya sa zailu mizanil i'tidal, ma'ana kamar cikku ko cikkashin abinda ya kubucewa al-Imam Adh-Dhahabi. Ba'da an saqa aqwalul a'imma fihi, bayan al-Imam Adh-Dhahabi ya kawo maganganu da malaman hadisi suka yi akan Amr dan Amr, baki ɗaya sai shi Adh-Dhahabi sai ya fitar da nashi ra'ayin, yace hadithuhu salihun hasanun, hadisin Amr dan Amr to hadisi ne wanda yake salih, hadisi ne mai kyau, hasanun kuma wanda yake ainihin gyararre. To a ƙarƙashin haka kyakkyawar magana ita ce ainihin cewa hadisin hasan ne. To ka gani, in ba dan al'amarin ilimi ba, shi Zahabi din nan da kanshi a cikin littafin shi na mazaje da yake magana akan mazajen hadisi yace Amr dan Amr, to duk inda kaga hadisin shi to hadisin shi mai kyau ne, bai kaiwa matsayin inganci. To amma da yazo kuma yaji Zahabi al-Hakim yace hadisin sahihi ne, shi ma sai yace haka abin yake.
kaga ya manta da waccan magana da ya faɗi. To haka al'amarin yake, shi yasa duk waɗannan malamai sai ka rinka musu addu'a, Allah ya gafarta musu. To wannan abinda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi kenan a cikin tsohuwar taba'a din, sai yace summa tarajjaha indi. Shi yasa waɗanda suke da tsohuwar taba'a a hannunsu za su ji ana karanta wasu wurare waɗanda babu a cikin nasu, ya kakkara wasu abubuwa ne don ƙarin bayani. Wannan abin da ya faɗi kenan kamar shekaru 42 da suka wuce. Albani babban malami ne, ya ce wajen shekaru 60 da wani abu rubutu yake kawai game da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci wannan ko? Shi yasa kai dan karamin danke yanzu dan ka taso ba wani abu bane kawai, kai danke ne kawai. Mun fahimta ko? Danke kuma ma bi tsami. Allah ya kiyaye. Thumma tarajjaha indi anna as-sawaba fil hadith al-waqf. Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace sai daga karshe al'amari ya tabbata, na gane cewa abin da yake daidai shine wannan hadisi mauqufi ne, ba wai daga annabi yace kai tsaye ba, amma daga sahabi yace Ibnu Abbas. Shi yasa a waccan tsohuwar taba'a zaka ji yace li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, a wannan taba'a sai yace saboda abin da Ibnu Abbas ya faɗi. Kama haqqaqtuhu fi dha'ifa, yace kamar yadda na tabbatar da wannan a cikin littafin silsilatul ahadith adh-dha'ifa lamba hadisi na 6304 daidai. Allah ya shiryar da mu.
ظاهرا وباطنا يقر يخشى عن على سمعته امام الناس ان الطبيب الفلاني يقول بالشعوذه او بالدجل او بكذا، وبعضهم يقر هذا الموضوع ويقول لك، لكن يقول استعرضت أقوالهم وسألت كثيرا منهم لأتبين لماذا ينكرون دخول الجن.
تو كن جي جنغني دو أنا حديثي كنا دو وانا تتونا دا أكي فأنا تبتت دا چي وحديث دا النبي صلى الله عليه وسلم يتي من غسل ميتا إنن فليغتسل ومن حمله فليتوضع. Bayan an tabbatar da ingancin shi sai aka ce amma umarnin da ya nuna wannan hadisin ba wajibi bane. Saboda me? Saboda dalilai biyu. Shine dalili na farko ya kawo daga sahabi Ibnu Abbas, asani dalili na biyu kuma yace qaulu Ibnu Umar radiyallahu anhu, maganar da Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yarda, yace kunna nagsilul mayyita, mun kasance mu ne wa mamaci wanka, faminna man yaghtasil, daga cikin mu akwai waɗanda suke yin wanka, wa minna man la yaghtasil, akwai kuma waɗanda ba sa yin wanka, mu sahabbai kenan. To kaga ashe ya nuna abun ba lallai bane. Akhrajahu Darqutni, Darqutni ya fitar da wannan ainihin asari na Ibnu Umar a cikin lamba hadisi na 191, wal khatib fi tarihihi, da kuma khatibul Baghdadi a cikin tarikh din shi. Khatibul Baghdadi ya yi littafi ne ya sa mishi tarikhu Baghdad, ma'ana tarihin kasar Baghdad, kasar Iraq kenan. Babban malami ne shi Khatib na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tunda ya taso yana dan karami, ba abin da yake sai karatun Alkur'ani da hadisi. A haka ya gama yawo gaba ɗaya ya tattaro hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk inda ya ji babban malami sai je tsuguna gaban shi koyi ilimin sunna. To ya zo sai ya waye gari, ya zama babban malami a duniyar ilimi, wanda ana daga kai a kalle shi, ana nuna shi da yatsa a wajen ilimi. To sai Khatibul Baghdadi ya zo ya duk wani fanni na ilimin hadisi sai da ya rubuta littafi musamman akan shi. saboda haka Abu Bakar ibn Nuqba yake cewa duk wani wanda ya zama malamin hadisi a bayan Khatibul Baghdadi kowaye to iyali ne ga littafan Khatibul Baghdadi. Mun fahimta ko? Ma'ana duk wanda ke rawa a ilimi to yana ne da bazar al-Imam Abu Bakar Khatibul Baghdadi, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. Mun fahimta ko? To ya faɗi wannan a cikin littafin shi tarikh din shi a cikin mujalladi na 5 shafi na 424. To Khatibul Baghdadi a cikin littafin shi da yazo tarihin Abu Hanifa ya faɗi gaskiya akan al'amarin Abu Hanifa, ya bada tarihin Abu Hanifa, ya yabe shi yadda akai al'amarin yake a ilmance. To sai yazo kuma sai yace amma Abu Hanifa saboda yana da mantuwa a hadisi ba a karban hadisi a wurin shi. To wannan ai bai ci mutuncin Abu Hanifa ba, ya faɗi gaskiya ne kamar can yadda ya yabe shi. To nan kuma sai ya faɗi aibin da ke tare da shi, yace yana da mantuwa. Kasancewa ka kai mai mantuwa ne ai ba cewa kai mutumin banza ba, wata tabi'a kace aka faɗi. To amma da yake mutane wani lokacin ba su tsayawa suna kallon malaman hadisi da idon alheri, ba sa sauraron su da kunnan alheri, ba sa magana game da malaman hadisi da harshe na alheri, sai aka samu wani ainihin shehu cikin shehunan dariƙa a na Istanbul mai suna Kausari, babban malami ne Kausari amma dan dariƙa ne, yayi karatun hadisi kuma yayi zurfi. Amma abubuwa biyu sun kawo mishi cikas a rayuwar shi. Na farko shine kasancewar shi wajen suluki dan dariƙa ne, yana ji yana ganin gaskiya sai share gaskiyar nan, sai kokarin tabbatar da dariƙar shi. Wajen abin da ya shafi furu'a kuma to ba Hanafi ne, to kaga abin yayi mishi yawa kenan. Dama Hanafiya ga su da zafi, zafin Hanafiya ya kai in ka zauna kusa da su kana sallah kana kada yatsanka sai cafke yatsanka ya murde haka, wai zaka bata mishi sallah. Saboda su Hanafiya a wurin su ka'ida al-harakatu tubtilu as-salah, motsi ko dan yaya dai sallah ka bata baci. Shi yasa ba Hanafi in yayi kabbara Allahu akbar ya makale hannun shi haka a daidai kan cibiya sai ka ce dutse aka aje, baya motsi. Su suna sa hannu ne akan cibiya, wai haka mazhabin su yace, amma sunna dai kan kirji tace. To in suka makale wuri ɗaya din nan haka to ba sa motsi. To kai in ka zo ka tsaya kana kada yatsan ka haka, gashi dai kada yatsan daga Annabi ne amma tunda bai zo a mazhabin su ba, sai tafki yatsan kai murde kai, wai zaka bata mishi sallah. Dama kai ta ka bata ciyaci amma wai kai zaka bata mishi. To suna da zafi kwarai da gaske. To sai zama shi Zahidul Kausari sai ainihin yaji zafin wannan magana da khatib ya fadi. Khatibul Baghdadi yau shekarar shi 953 da mutuwa, 953 da mutuwa ya faɗi wannan magana a cikin tarihu Baghdad din shi. Sai Kausari sai ya zo ya yi littafi ya sa mishi Ta'anibul Khatib fi ma saqahu fi tarjamati Abi Hanifa min al-Akazi, zargin Khatibul Baghdadi game da karirayin da ya kawo wajen tarihin Abu Hanifa, ya ci mutuncin Khatib 100%. To malaman hadisi ba sa yadda a taɓa wani magabaci cikin malaman hadisi sai wani Ash-Sheikh Abdurrahman Al-Muallimi, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na ƙasar Yemen, Allah ya mishi rasuwa kamar shekaru da suka gabata. Sai ya littafi shi kuma sai ainihin ya sa mishi At-Tankil, Tankil ma'ana kamu na ramuwa akan ainihin abin da Kausari ya rubuta game da Khatib. Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya dauki wannan littafi ya mishi ta'liqi ya takhrijin hadisan, sai ainihin Rabitatul Alam al-Islami ita kuma ta buga wannan littafi a cikin mujalladi biyu. To haka waɗannan su ce kaza, waɗannan su dasa, haka dan gaskiya kawai ake son a tabbatar. To wasu shedanu ake samu su kuma so suke su wargaza gaskiyar, to ba za a bar su ba tunda mutane suna ilimi ne dan su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci wannan da kyau ko? To a takaicen takaita abubuwan da suka yi ta faruwa kenan. To shine Al-Khatib ya ruwaito wannan hadisi bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci. To a wajen bugu sai aka ce bi isnadin sahihan, kuskure ne wannan na wasali, bi isnadin sahihin ne kama qala al-Hafiz, kamar yadda al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yace wa ashara ila zalika al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad shi ma ya nuni ga cewa wannan asari na Ibn Umar mai inganci ne, cewa wasu sahabbai in sun yi wa gawa wanka su suka yi wanka, wasu kuma in sun yi wa gawa wanka ba sa yin wanka. Faqad rawal khatibu anhu, yace haqiqa Khatibul Baghdadi ya ruwaito daga al-Imam Ahmad ibn Hanbali annahu hadda ibnahu Abdullah ala kitabati hadha al-hadith,
al-imam Ahmad ibn Hanbali ya kasance yana kwadaitar da dan shi Abdullahi akan ya rubuta wannan ainihin hadisi. A fahimci wannan jumla da kyau. Faqad rawal khatib, haqiqa khatib ya ruwaito anhu daga shi al-imam Ahmad annahu shi al-imam Ahmad haddabnahu Abdullahi ya kwadaitar da dan shi Abdullahi ala kitabati hadhal hadith akan ya rubuta wannan hadisi. Mun fahimta al-imam Ahmad babban dan shi sunan shi Abdullahi shi yasa ake mishi alkunya da Abdullahi. Mun fahimci wannan ko ba wai khatib ne ya kwadaitar da dan shi ba don khatib bai taba yin aure ba ma a rayuwar shi. Khatib al-Baghdadi duk tarin ilimin nan da kaji Allah bai saukake mai ya taba yin aure ba. Zama akai aka gama yawon duniya aka tattaro hadisan aka zo kuma aka gabara a zauna a ainihin rubuta waɗannan hadisai saboda haka bai taba yin aure ba balle ya haihu dan haka bai da da dan haka ba da shi ake wannan magana ba. Da yazo rasuwa ya kwanta wata rashin lafiya mai tsanani yaga zai rasu sai ya ce a tattaro mishi malaman hadisi da aka tattara ai malaman hadisi ahlul hadisi humu ahlur rasuli malaman hadisi sune na manzon Allah sai ya ce a tattaro su da aka tattaro su shine yace kun san ba ni da mata da za ta gaje ni uwata ta mutu ubana ya mutu ban dawa ban da kani ban da da yace dan haka a raba gadan dukiya ta gaba ɗaya malaman hadisi su ci gado da kudin shi da tufafin shi da littattafan shi duk baki ɗaya sun rabe kenan shi kuma Allah ya mishi rasuwa fa rahmatullahi ala khatib al-Baghdadi. To wannan ita ce wannan matsala dan haka in kai wa mamaci wanka mustahabbi ne kai wanka in ka dauki gawa mustahabbi ne kai alwala ba lalle bane amma mustahabbi ne ana so shine abin da ake nufi da mustahabbi din. Al-mas'alatu thaniya wa 30 mas'ala ta 32 Muhammad Nasiruddin al-Albani yace wala yushra'u ghuslu ash-shahidi qatilil ma'araka yace ba a shar'anta yiwa wanda ya mutu wa shahada a filin daga wanka ba wanda aka kashe shi a filin daga ana yaki takobi da bindiga da duk abin da ake yaki kafirai da musulmi in aka kama shi aka kashe shi to wannan mutun yayi shahada dan haka shari'ar musulunci bata shar'anta ba. Ku dubi lafazin Albani babban malami ne banda a hadisi har usul babban malami ne a cikin usul yana cewa ba a shar'anta ba ma'ana ba a tilasta ba amma wannan bai hana kuma wankan ya zama mustahabbi ba dan zai zo ya magana nan gaba cewa mustahabbi ne to dan karkace yaya kuma kaza 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 magana sallah zai afwan magana sallah zai zo ya magana akan sallah din mustahabbi ce ga shi wanda ya mutu wa shahada to sai ya ce wala yushra'u ba a shar'anta ba to me ake nufi da ba a shar'anta ba abin da yake nufi shine ba wajibi bane ba sunna bane ba mustahabbi bane kwata kwata ma ba a sanya mishi ainihin wato wanka din amma sallah in aka zo zaka ji ya ce sallar ba wajibi bace ga shi wanda ya mutu wa shahada amma mustahabbi ce amma wanka fa mutumin da aka kashe a filin daga ko jinin nan nashi ba a san ka kwantale mishi ko dan yaya ka bar shi da shi za a saka shi a kabari wannan rigar tashi ba a san a cire ta wannan hula haka za a murda a mayan mishi da a bar shi da rawanin shi sai a kashi a nan nade shi a saka a likafani saboda wannan jinin in kuka wanke mai shi kun yi mishi asara wannan jinin shine zai zama mishi turaren
ko babu tarihi ruwan tufa na Qur'ani to na ruwanka da bada'u zuhuri kissoshi kawai gaba ɗaya an ibo bible an rubuta muku isra'iliyat tanbihul ghafilina ma anna al mu'allif nasu ghafil mun fahimci wannan duk ga zanan haka to shine sai yace akwai hadisi ga su al awwal hadisi na farko an jabir qala daga jabir jabir yace qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi yace udfunuhum fi dima'ihim ya'ni yawm uhud waɗannan mutane da suka yi shahada ku rufe su da jinin su wato yana nufin yawma uhudin a ranar uhud anan sai inji ya buga yawma uhudun kuskure ne yawma uhudin ne tunda mudaf mudaf ilaihi ne ranar da aka yakin badar ayyan uhud sai annabi ya ce ku lullube su da jinin su wa lam yaghsilhum annabi bai wanke su ba wa fi riwaya a wata riwaya fa qala sai annabi ya ce ana shahidun ala haula'i ni zan wa waɗannan shaida a ranar alkiyama a waɗannan sun dace lufuhum fi dima'ihim manzo Allah yace kunannade su a cikin jinin su fa innahu laysa jarihun yujrahu fillahi domin babu wani da za a yi mishi launi saboda ta da addinin Allah illa jaa wajruhu yawmal qiyama yadma sai ya zo ranar alkiyama wannan rauni nashi yana zubar jini duk wanda aka yi mishi rauni saboda ta da addinin Allah to ranar kiyama ana tashin kiyama sai wannan rauni yazo yana zubar jini amma zubar jinin nan wani alheri ne barka da sirrin abin launuhu launud dam launin wannan jini da yake zuba gashi jajawar launin jini warihuhu rihul misk
amma kuma kanshin turaren miski ne. Mun fahimci wannan? To shedar wannan an kashe shi a filin jihadi kenan. In aka yi tashi ranar alkiyama mutane za ka ga sun kasu kashi-kashi, za ka ga wani ya tashi da farin kaya jikin shi irin na alhazai, yana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. To wannan ya nuna ya mutu a filin aikin hajji kenan, a wurin aikin hajji ya tafi aikin Makka ya mutu. To ranar kiyama sai ya tashi da ihramin shi yana talbiya. Ai duk wanda ya tashi yana labbaik Allahumma labbaik, ka san ta jaru, insha Allah ta jaru, da wahala wannan ya wuce wuta. To wannan kuma ya tashi ga jini na zuba, shi kuma jinin nan kalan jini ne, amma kuma kanshin shi kanshin turaren miski ne, shi ma ka san abu yayi kyau kenan. To duk sanda ma'aiki zai buga misali, sai buga misali da turaren misk, saboda turaren misk shi ne turaren da ya fi kowanne ainihin turare kanshi. Don haka aka samu wani malami ya ainihin rera waka ya ce, idza ma atazzazu ilmin bi ilmi fa ilmul athari awla bi i'tizazi wa kam min tibin yafuhu wa la ka miski wa kam min tayrin yatiru wa la ka bazi. Ya ce duk wata ɗaukaka da mai ilimi zai samu kowane ne. Ya ce to bayan wanda ya samu ilimin hadisi ne. To in baka fahimci wannan ba sai buga maka misali. Ya ce domin duk turaren da zai yi kanshi da daraja bai kai misk ba, ashe turaren misk ya fi kowane turare kanshi da daraja. Ya ce kamar yadda duk tsuntsun da zai tashi ba zai tashi kamar yadda ainihin albaz yake tashi ba. Wannan shirwa, ka kalli yadda shirwa take mana, shirwa kalli yadda take tayo kasa haka shu, kaga ta kona tayi sama. Yace duk tsuntsun da zai gwaninta wajen tashi ba zai kai kamar wannan ba, duk turaren da zai kanshi ba zai kai miski ba, duk malamin da zai samu daraja da daukaka to bayan malamin hadisi ne. Abin da yake sanya nuna kenan. Mun fahimci wannan ko? To sa'an nan turaren miski ya kasu kashi biyu. Akwai turaren miski wanda yake natural ne, haka Allah madaukakin sarki ya fitar da shi. Akwai wanda yake artificial ne. Turaren miski wanda yake natural, haka Allah ya yi shi, shi ne ainihin wanda Bahaushe yake kira turaren juda. Kashi nan ana yawo da magen juda ana siyarwa. To shi ne za ka ji malaman fikihunmu mai askari mai muktasar sai ka ji ya ce wa miskun wa fa'aratuhu, da turaren juda da magen juda dukkansu abubuwa ne masu tsarki. Ma'ana turaren juda ko da yake kashin wata mage ne, amma abu ne mai tsarki, za ka iya shafa shi a jika. Magen juda ko da yake dabba ce, aba ce mai tsarki. Me ake nufi da cewa aba mai tsarki? Ba wai ana cin namanta ba, a'a, da za ta tsoma bakinta a ruwa ko za ta shafe ka, ba wani abu, aba ce mai tsarki. Shine mai muktasar yace wa miskun wa fa'aratuhu, yace da turaren miski a shine juda din, magen juda da kuma wannan turaren juda, yace duk abubuwa ne masu tsarki. Don Larabawa har a abinci suna sa shi, ana cin shi, ana barbada shi a abinci. Abin ba al'ada ka bane, ba za ka iya ba, a dodon koda ai halal ne ko, amma kaga sai baka iya ci. Amma kuma wani shi zai rafka a miya, yau yanzu nan wani ma yana cin, alhamdulillah yana rafka abinci, kai ba za ka iya ba ko? To haka al'amarin yake. Mun fahimci wannan ko? To yadda akan samu wannan wanda yake natural kenan, haka Allah ya halicce shi turaren mist. Akwai kuma wanda yake shi kuma za a gan shi suna nan suna sai da shi a kasuwa, jajawar kamar jini haka, a siririyar kwalba, turaren miski. Shi kuma wannan artificial ne, ana ɗiban jinin barewa ne sai a haɗa a yi shi. To shi ne alfazazi da ya zo yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa wa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'da damil ghazali. Yake ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ai dan ka fi dukkan halitta Allah daraja, ai wannan ba abun mamaki bane. Yace domin turaren miski ai jinin barewa ne, amma ya fi barewar daraja. Jinin barewa za a ɗiba a haɗa ai turaren miski, amma shi wannan turaren kuma ya fi barewar daraja. To wajhu tashbihi shi ne, ko da yake kai annabi daga cikin mutane aka halicce ka, amma ya kafi su daraja. Kuma mun fahimci wajhu na ainihin yabo din da yake yi. To shi ne abin da alfazazi ya faɗi. Don haka turaren miski ya fi kowane turare ƙanshi, don haka ake buga misali da shi. Akhrajahu al-Bukhari, Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 165 bin riwayatul ula, da riwaya ta farko ita ce udfunuhum fi dima'ihim ya'ani yawma uhudin wa lam yaghsilhum, wa Abu Dauda da Abu Dauda a cikin juz'i na biyu shafi na 60, wa Nasa'i da al-Imam an-Nasa'i a cikin juz'i na 1 shafi na 277 zuwa shafi na 278, ma'ana shafi na 277 zuwa 278, wa Tirmidhi da Tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na 147, wa sahahahu al-Imam at-Tirmidhi ya inganta wannan ainihin hadisi, wa Ibn Majah, haka Ibn Majah ma ya fitar da ainihin wannan hadisi shi ma a cikin littafin shi as-Sunan a cikin mujalladi na farko shafi na 461 zuwa shafi na 462, wal Baihaqi da Baihaqi shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 4 shafi na 10 bin riwayatul ukhra lahu,
a cikin riwaya ta biyu din ma'ana riwaya ta biyu din da aka ce wa fi riwaya fa qala ana shahidun ala haula ila akhirih to wannan riwaya ta al-Imam al-Baihaqi yace wa kadha ibn sa'd haka ibn sa'd shi ma ya fitar da wannan siffa baqat ibn sa'd yana da littafi tarihi ne ta kawowa na manyan malaman duniya to shi kuma sai aka samu shi tabaqat ibn sa'd to a cikin ainihin juz'i na uku wannan bugu da albani ya kafa hujja da shi a lokacin ba a buga shi ba yana rubutun hannu ne shi yasa kaga ya sa jin yana nufin juz'i na uku qaf din da yasa yana nufin waraka takarda ta daya sad din da yasa yana nufin safha shafi na bakwai abin da yake nufi kenan wa ziyadatu lahu wannan qali da aka samu a cikin wannan riwaya cewa fillahi din nan fa innahu laysa jarihun yujrahu to fillahi din nan da yake waye ta cikin kausi ne kwana to wannan qarin da aka samu a cikin riwaya ibnu sa'ad aka samu wa isnaduhu sahihun ala shart muslimin isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin al-Imam Muslim ai ar-riwayatul ukhra ma'ana riwaya ta biyu din isnadin ta ya inganta a bisa ainihin wato sharadi na al-Imam Muslim tariqun ukhra fil musnad har waye wannan hadisi yana da wata hanyar daban a cikin al-Musnad na Imam Ahmad mujalladi na 3 shafi na 296 min riwayat ibn Jabirin a cikin riwayar dan Jabir to waye dan Jabir din to anan ne zaka san cewa ilimi din nan duk waɗannan maganganun da kaje ke fadi ba surutai bane akan ilimi yake saboda sanda albani ya rubuta wannan littafin wannan mas'alar ta kakare mishi da yake a ilmanci ake ba ƙarya yake rubutawa ba sai tawakkuf sai dakata akai sai daga baya Allah ya mishi budi ilimi sai an yi ladabi Ibnu Taymiya gashi babban malami amma yace wani lokacin saboda bincike da yake mas'alar ta tazo mishi a dare ɗaya kan duba fiye da tafsiri 80 kai yanzu ne yawa baka wuce tafsiri kwaya biyu a ɗakin ka ba in yayi yawa kai uku amma Ibn Taymiyyah yake in mas'ala ta taso mishi a dare ɗaya zai bincika littafin tafsiri fiye da 80 wanda Ibn Taymiyyah yana shekara 17 sai ya zauna kujerar mahaifin shi Abdul Halim da ya rasu babban malami ne yana tafsiri a masallacin Dimashqa da ya rasu sai aka ce wai zai iya gadan wannan babban malami sai Ibn Taymiyyah yana shekara 17 sai yace shine a kalle shi wannan dan yaro shi zaka iya wannan aiki yace a to a ba mu gwada da gwaji ai Bature ya tashi jirgin sama ba haka ake cewa ba da ya hau kujera ya fara fesa karatu sai aka ce wannan ayafi uban karatu ma wane mutum ya sha karatu a daka malam mun fahimci wannan ko to ibnu taymiya duk da haka amma yace wata ran mas'ala ta kakare mishi sai ya fadi yayi sujuda yana kuka tukuna sannan Allah ya mishi budi amma kai in ka bincika ta kakare sai ka jefa da littafin ka ce bala'i haba bala'i ka kira bala'i shikenan kai ma ka lalata al'amarin da kanka amma su in abin ya kakare musu sai su fadi su sujuda sai su daga kai sai Allah ya musu bude sai su fahimta shi yasa kaga Allah ya tofa albarka cikin al'amuran su to min riwayat ibn Jabir marfu'an a cikin riwayar dan Jabir marfu'an daga annabi ma'ana Jabir yana da yaya guda biyu akwai ɗaya sunan shi Abdurrahman akwai ɗaya sunan shi Muhammad dukkan su kuma suna karatun hadisi a wurin baban su to amma ɗaya daga cikin su mutum ne mai rauni ɗaya kuma mutumin kirki ne to da aka zo cikin riwaya sai aka ce dan Jabir ya ruwaito daga Jabir to wannan dan Jabir din idan Muhammad ne sai a ce wannan ainihin hadisi da'ifi ne idan Abdurrahman ne hadisi ya zama sahihi to sai a wannan lokaci Nasiruddin al-Albani bai gane ko waye ba shi ma sai ya ja baki sai ya shiru tunda da ilimi ake magana in kai ne sai ka ce kawai wani ku rubuta wani ba komai da komai ana nan ana kallon ka malaman hadisi duk inda kake kewaya suna nan suna kallon ka sai ga gama shirman ka sai su zo su yi maka naqadi to shine sai yace min riwayat ibn Jabir marfu'an ta hanyar riwaya dan gidan Jabir din don hadisin kar ku manta Jabir ne ya ruwaito shi to Jabir ya ruwaito wannan hadisi daga annabi bilafzi da lafazin cewa la taghsiluhum kada ku yi musu wanka fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yawm al-qiyama annabi yace waɗannan mutane da aka kashe a wurin yakin Uhud kada ku sake ku ainihin yi musu wanka ta ku wanke su domin duk wani rauni to zai tashi ranar kiyama yana kanshin turaren miski ne walam yusalli alaihim annabi bai musu sallah ba to kaga Jabir anan me yasa sai aka kiyaye riwayar shi dangane da waɗanda aka kashe a yakin Uhud saboda Jabir na daga cikin mutanen da lalle za su fi kowa kula da abin da ya faru a wurin yakin Uhud dan anan aka kashe uban shi ai duk inda aka kashe uban ka wannan abin zai zama darasi sosai da kyau zaka kiyaye komai to Jabir ya haddace shi yasa aka karfafa riwayar shi wa isnaduhu sahihun isnadin wannan ainihin riwaya ya inganta in kana ibn Jabir huwa Abdurrahman idan dan Jabir din Abdurrahman ne in Abdurrahman ne wannan riwaya hadisin ya inganta wa amma idha kana huwa Muhammadan amma idan Muhammad ne akha Abdurrahman dan uwan Abdurrahman fa innahu da'ifun shi Abdurrahman dan uwan Muhammad to wannan ainihin ma'ana shi Muhammad dan uwan Abdurrahman mai rauni ne, to in shi Muhammad ne to hadisi ya zama da'ifi, idan Abdurrahman ne hadisi ya zama sahihi. Muhammad Nasiruddin al-Albani taqiyuddin sai yace wa lam yatarajjah indi ayyuhumal murad huna, anan ni dai ban gane kowanne ne ake nufi ba, shikenan. To abin da ya fadi kenan kamar shekaru 40 da suka wuce, 42. Wa amma Shawkani yace to amma al-Imam Shawkani fa qala fi nail al-awtar, sai fadi cikin nail al-awtar mujalladina hu shafi na 25 yace inna ha riwayatul la mata'ana fiha, wannan riwaya babu abun suka a cikin ta. To amma wannan magana kawai kace ka yarda da ita, yace babu abun suka a cikin ta, bayan kuma ga waccan shubha, to ka zama muqallidi, dan haka Albani bai ta kalidanci da Shawkani ba. Sai yace to ni dai ban gane ta kamar mai ba, amma iya abin da na sani kenan, amma kun ji abin da Shawkani ya faɗi. To kamar shekaru 42 da suka wuce kamar yadda na faɗi shine abin da Albani ya rubuta anan. A wannan sabuwar bugu sai yace summa kharrajtuhu fil irwa'i, sannan sai na fitar da wannan hadisi a cikin littafin Irwa'ul Ghalil a cikin mujalladi na 3 shafi na 164. Sai Albani yace fal yuraji'uhu, sai ainihin a koma a duba wannan Irwa'ul Ghalil a ga abin da na faɗi anan. To ko kana da Irwa'ul Ghalil? Irwa'ul Ghalil asali wani littafi ne haka mujalladi guda al-Kar'i, wani babban malami al-Mar'i, wani babban malami ne mutumin kasar Sham, wanda yayi wannan littafi al-Fawa'idul Majmu'a fil Ahadithil Mawdu'a, wani littafi ne farin bango da yake magana akan hadisai na ƙarya da basu inganta ba. To shi littafi haka mujalladi guda, sai ya sa mishi dalilul talib, jagoran ɗalibi a cikin mazhabin Hanbaliya. To sai aka samu Ibn Zawyan, wani malami ne mutumin kasar Saudi Arabia, sai zo ya ɗauki wannan littafi na fiqhun Hanabila ne, sai ya sharhin shi a cikin juz'i biyu. To ya kwaso hadisai ya cika wannan littafi da shi. To wata ran Sheikh Zuhair Shawish, wanda yake da maktaba ta al-Maktabul Islami, shi abokin Albani sahibul qadim kama ya kawo, mun fahimta ko? Sai manyan malamai suka tattaru a gidan shi Zuhair ana hira, sai aka sako hira wannan littafi, sunan shi ainihin Manarus Sabil Sharhu Dalil Talib. To wannan littafi sai waɗannan malamai Mustafa Subai, Muhammad Bahjatul Baitar da sauran sai suka tattauna, ya kamata wannan littafi a yi takhariji, a bayyana matsayin hadisan cikin shi. To amma wa zai iya wannan aiki yanzu a duniya? Sai ɗayan cikin sai yace ai ba wanda ya dace da wannan aiki a duniya yanzu sai Muhammad Nasiruddin al-Albani. Sai aka ce to Zuhair kai ka fi mu kusa da shi, in kun sadu kai mishi magana. To da ya samu Muhammad Nasiruddin al-Albani ya mishi magana, sai Albani ya amsa wannan ainihin magana ta shi. Da ya amsa, littafin mujalladi biyu ne fa, amma da Nasiruddin al-Albani ya dauki hadisan ciki, sai da ya takharijin shi a cikin mujalladi 9 da fi hirasa. Hadisan kawai ba matsalolin ba, hadisan kawai, sai da ya fitar da mujalladi 9 duk da sihirasa. To Albani shine da yazo yayi wannan littafi, a lokacin ya gano cewa wannan riwaya to ta Abdurrahman ce daga Jabir, dan haka ta tabbata sahihi yake. Mun fahimta ko? To anan da ya ce mana fal yuraji'uhu, sai a koma a duba. To Allah ya sa ni dai ina da shi, to shine zan duba mana. Sai mujin me yace ko? Gashi a cikin mujalladi na 3 dama yace shafi na 164, to gashi bayan ya kawo wannan hadisi a cikin shafi na 163 shi wannan hadisin, to anan shafi na 164 din bayan ya ainihin gama kawo, bari mu karanto lafazin hadisin dan fa'idar ta cika gaba ɗaya ko? Lafazin hadisin shine hadisi na 707 daidai, yace hadisu amara bi dafni shuhada shuhada Uhudin, hadisin da ake cewa annabi yayi umarni bi dafni shuhada Uhudin fi dima'ihim, cewa a rufe waɗanda suka yi shahada a wurin yakin Uhud, wa lam yughassalu, ba ai musu wanka ba, wa lam yusalla alaihim, ba ai musu salla ba. Yace rawahu al-Bukhari min hadisi Jabir, Bukhari ya rawaito wannan a cikin hadisin Jabir. Sai yace yana nan a cikin shafi na 167 a cikin wancan littafi Manarus Sabil din kenan. Sai shi Albani yace sahihun, wannan hadisi sahihi ne. Duk da ya gama kawowa gaba daya, sai zo sai ya kawo wannan hanyar da ake tattaunawa akai ta inganta ko bata inganta ba. Sai yace warawahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin mujalladi na 3 shafi na 299 min tariqi az-Zuhri, ta hanyar al-Imam az-Zuhri, an ibn Jabir, daga dan Jabir, an Jabir ibn Abdullah, daga Jabir dan Abdullah, an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala fi qatla Uhudin, ga abin da annabi ya faɗi game da waɗanda aka kashe a wurin yakin Uhud, la taghsiluhum, annabi yake kakku yi musu wanka, fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yawmal qiyama, annabi yake duk wani rauni ko duk wani jini zai rinka kanshin turaren miski a ranar alqiyama, walam yusalla alaihim, ba ai musu salla ba. To da yazo wannan takarijin da yake mu koma mu duba, kultu sai shi albani yace wa hadha sanadun sahihun ala shartish shaykhaini, wannan isnadi ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim. To kaga anan ya yanke kai tsaye babu shakka din. To shine sai ya ci gaba da bayani akan takhrijin yadda aka yi hadisin ya inganta. Wannan littafi ma'ana irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil, ta'alif Muhammad Nasiruddin al-Albani bi ishraf Muhammad Zuhair al-Shawish, gashi al-juz'u ath-thalith, juz'i na uku. Tun duniya na kwance wannan littafi naira 2500 ne. Bale yanzu da zamu iya kafa. Yanzu sai 10,010, kuma ina baka same shi? Tun ba ku mallaki littafin Albani ba, ku ji tsoron Allah, ku daina zagin shi. Ni dai Albani na muciya, to ku zaga wannan naku ne. Shikenan, ni ne muku laifi tunda ni na kawo muku waɗannan abubuwa, amma wannan ba Allah, ku daina zagin shi. Bai muku komai ba wallahi, ba shi ne da laifin ba, ba shi ya kashe zoman barataya aka ba shi. Mun fahimci wannan ko? Nickname din shi ne da na dauka na sa shi ne ya ja mishi bakin jini, amma shi bai kamata ku zage shi. Amma ku ji tsoron Allah akan abin da ake faɗi, ku je ku yi karatu. Duniyar ilimi yau kanta ya waye duk baki ɗaya sun runguma littattafan Muhammad Nasiruddin al-Albani. Kasar Saudi Arabia ta sa shi ya mata wani aiki wanda an tabbatar da ba wanda zai iya wannan aikin. Aka nemo manyan dattawa na Saudi Arabia, suka je suka roki alfarma wurin shi, ya zo ya musu wannan aiki. Shine a Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Maja, ya ware sahihan ciki, ya ware da'ifai, aka buga su don a koyar da ɗalibai su. Mun fahimta, shi yasa duk wani littafi yanzu karami kana karantawa ko wani malami na takhriji sai ka ji ya ce wannan hadisi Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta shi, ko Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ba'afa shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shi yasa sai ku tashi ku karatu duk waɗannan surutai da zage-zage da kuke hallaka ku za su. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.